Thousands of young Nigerians achieve their dreams of study in the United States.
Mataimakin jakadan Amurka a Nigeria kenan, Sa'iya Tansimir, ke jawabi yayin baiwa wasu daliban Nigeria guraben karo ilimi a kasar Amurka, inda yake cewar ofishin jakadancin na Amurka na tallafawa dubban dubatan matasan Nigeria suke samun guraben karo karatu a Amurka. A shekarar nan kadai sama da ƴan Najeriya 130 ne suka sami wannan tallafi a wasu daga cikin shahararrun jami'o'i da kwalejojin Amurka, wanda hakan na cikin wani shirin ofishin jakadancin na Amurka na tallafawa ƴaƴan talakawa da marasa galihu ke da kwazo da hazaka su samu damar yin karatu a Amurkan. Da bana kadai za a kashe musu kimanin dala miliyan 6,300.
This year advisors received numerous scholarships from several universities totaling over $6.3 million.
Malate Atajiri jami'a ce a sashen sha'anin ilimi na ofishin jakadancin na Amurka.
One special program da muke da shi a embassy mu shine opportunity funds program. So yaran da za su je America under wannan program in kuma ba za su biya ko kobo daya ba sun samu scholarship da zai biya mu duk komai game da makarantar su, from school fees har accommodation da abinci da zuwa asibiti komai.
Yanzu misali kaman waɗannan yaran dukkansu za su yi karatun digiri ne na farko, wato undergraduate, ko a cikin su akwai wanda za su yi karatun babban digiri postgraduate?
Akwai su duka biyu anan. Akwai wanda sun gama secondary za su je digiri nasu na farko a US, da kuma akwai wanda za su je babban digiri. Abinda ma muke so game da US shine mutum zai iya zuwa PhD, babban digiri in gabaki daya, ba dole sai yana da masters ba tukuna. So yaran da muke da su ma nan wanda sun samu zuwa yin babban digiri na uku a US, yawancin su sun just gama makaranta kenan, sun just gama service nasu, so sun just gama first degree nasu kenan. Kuma US haka ne muke education namu, idan mutum yana da first degree zai iya shiga digiri na uku ba tare da dole sai ya samu na biyu ba.
Daga bisani na tattauna da wasu daga cikin daliban Najeriya da suka sami wannan garabasa.
Za mu so ka gaya mana me sunanka?
Sunana Mubarak Idoko. Kai dan wani jihar ne? Ni dan Benue State a Nigeria.
Yanzu da shi ka samu wannan gurbin karo karatu zuwa America, yaya kaji?
Ina jin dadin shi, ina jin farin ciki, ina so in yi karatu nawa da kyau, kuma in dawo Nigeria in yi na country nawa.
Kai a America za ka je wani jihar ne, kuma wani course za ka karanta?
Ina je Dartmouth College, ina so in karanta electrical engineering da computer science.
A wani jihar ne a America?
New Hampshire a America.
Me kake so ka cimma a rayuwanka? Me kake so ka yi bayan ka gama karatu?
Ina so in yi wani company wanda za su yi mota wanda ba su amfani da petrol. Ina so Nigeria ya batar da petrol, the pollution, the all those things, to yi amfani da renewable sources of energy.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.